bane karia yeke bane karia yanga dole ne injara karia injara karia
nafukai Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai
waya kuka sane gaba kuma ni komai ban muku ba Allah dai ya sa ina sallan asuba you want to strike me ai ba ku kai asuba asuba na ba kai he ko kun ki ko kun so dole mu kai Allah ya ba mu baiwa a cike da kai kai matsage fe kar in yi ciki da kai ni ne kwaro
kwaro
bi fasa taro
taro
ina ba su assignment a cikin kwakwalwan su kaman wanda ya sha klaro
klaro
kafin kai ya yi murfi murfi kai ga sai an fasa da kulfi dole na tabbata na tara kudaden da zan sa cikin aljuhu mai zurfi a cikin aljuhu mai zurfi haka
ko a gaban makiya ina dariya ni ina dariya da Allah ne yake bani kariya yake bani kariya dan haka dole ne in gyara kariya gyara kariya
nafukai Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai ya Allah hasada ce ilahu bai bari ba wasai diki yanda akai ba sa bari ba mukale in sirku ba sa bar magana ba munafiki bai ji dadin hali ba mun sani ba su bai mu ma ba mu bari maza ku dan ba ni wuri rayuwa sai da wuri ba kullum dariya nake so bakin ciki suke Allah godiya nake kai mai da babu mai hanawa
ko a gaban makiya ina dariya ni ina dariya da Allah ne yake bani kariya yake bani kariya dan haka dole ne in gyara kariya gyara kariya
nafukai Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai 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 Allah raba mu da mu nafukai ya Allah